lafiya ikon Allah
mana
autan zaki
ayya
ikon Allah wuri ga sarkin waka
ayya
Chai, chau. Ba don dare yayi bada ya koma ha ha ku ta
she dai ya ilace yayi ya chakallo.
The devil is a thief who came to steal, to kill and to destroy, but Jesus came that we might have life in abundance. Indeed the devil is a late comer.
Ya Allah ka daura mu akan makiyan mu na gida ko daji to mawaka wai mai zaku tofa kamun mu da sa'aya.